Baƙuncin wa ya samu?
Ya samu baƙuncin Barista Aisha Alitijani.
Barista Aisha, a takaice ba mu labarin.
To, a takaice na yi primary school a Kano nan, Samadi International Nursery and Primary School. Na gama na je Kano State Foundation Girls Junior Secondary School. Daga nan bayan an yi JS examination na tafi Science School a Kano. Mu ne first set a Kano, bayan an raba Kano da Jigawa an samu wata taure da Jahun sun tafi Jigawa, so an yi creating Kirida Garko as two science schools for Kano. So I was opportune to attend Kiru Girls Science Secondary School.
Bayan an kammala secondary school, sai me akai?
Na tafi na je CAS, na yi IJMB.
Me yasa kika je CAS ba ki nemi jami'a ba?
Jami'a, to ai ban dade a CAS ba, kin san lokacin sai ka yi JAMB a bayan shekara ɗayan nan sai an zauna. To kuma iyayenmu da yake dai Allah ya sa an yi boko, ba sa son wannan zaman shekara ɗayan a gida. Kafin SSCE.
Okay, ya fito.
Ko ka hada da JAMB ka tafi ka samu admission. Usually kana dan shekara ɗayan nan. To wannan shekara ɗayan da ka fito sai ka tafi CAS.
Sai
aka kai ni CAS na samu ne IJMB. Alhamdulillah. Daga nan na samu admission ABU Zaria. To study medicine. To amma kuma Allah bai kaddara mun ba. Lokacin being the first child, babana yana ganin ba zai iya hakuri in tafi Zaria ba.
Ke ranki likitancin yaso ya karanta?
Ni likitanci nake, so kuma sciences na yima a secondary school. Bayan nan baya san in yi nesa da shi, muka nemi mu samu a BUK, suka ce a bincike BUK a JAMB dina as my one of my choices ba. So ba zan iya wannan transfer din ba. Sai suka bani physics, daga nan ya ce a shi kawai let me go for a professional course. Sai ya bani, ya nema mun kuma na samu admission a LO.
A dai wannan shekarar?
A dai wannan shekarar.
To, ba lawa kika, ba lawa ya kika so ki zama ba, ya kika ya karatun ya kasance
mai. Ke gashi an gama amma.
Ina so ko ku an yi kawai dan dai abin da aka samu ne a wannan lokacin.
Eh to, na so in bi colleagues ina because of my ambition there. To God has decided. In zone in karanta law, which I feel is good for me. Yanzu da na gama, I think that is what Allah has chosen.
Abin da Allah ya zaba miki kenan.
Yes.
Ganin baki da background a harkar lawyer, an fuskanci matsala wajen koyan karatu?
Ko kaɗan. To dama wanda ya sciences wani karatu ne kuma zai gagare shi. Ai an rage masa
saba karatu.
Yawwa, an rage maka aiki ne.
Allah ko?
Kina to ba physics, ba biology, ba chemistry, ba mathematics. To ai yanzu karatu ya sauki ko? Duk wannan lissafin babu su.
Biki fuskanci wata matsala ba?
Gaskiya babu matsala. Karatu is okay, da abin da aka samu za a karanta kuma da izinin Allah an fita na gama da second class na samu admission na tafi law school. Shi ma successfully a wannan shekarar na gama na dawo.
To bayan an kammala karatu na batun aiki?
Eh to bayan na yi service a nan legal ta Kano. To kuma sai na zo ina masa part time. Ba ni ma da interest a litigation din sosai. Ganin yadda yake ɗaukan lokaci daga nan kai nan daga nan. Sai na ga developing, I have more passion in lecturing.
Koyi ki koyar kenan?
Eh in koyar. Dan haka sai kawai na zauna ina masu part time har Allah da ikon sa yasa su dauke ni daga baya. Bayan dauke ni ban shekaru kusan 6 an dauke ni haka, sai kuma na koma na yi commercial masters MBCL kuma na yi LLM dina yanzu a final year dina ne.
A wajen aiki ana fuskantar matsala tsakanin ma'aikata maza, ba sa yi muku kallon ke mace ce ba za ki iya ba?
Ayo dama ai wannan in dai mace ce ta saba a Kano.
Da gaske?
Da gaske mana ta saba. Ai duk inda suka ganmu ba mu iya ba ne kawai. Kuma ma ba mu iya ba kawai, ba ma kuma za mu iya ba. Sannan kuma ane mana kallon ba ma mu cancanta mu zo gurin ba. Bayan sun manta aji ɗaya muka zauna, jaraba ɗaya muka zana. Kuma wani ma kafi shi kokari. Kuma sannan sai an zo aiki saboda karfafa da iyaka, an fi mu karfi sai kuma a nemi abin nan din mu ai mana ai kasa da mu, ko a dinga nema ana tunkuɗe mu gefe.
Da aka nuna miki haka, shin kin ja da baya ko kin tsaya?
A dan me yasa zan ja da baya? Bayan makarantar da kai makarantar da qualification din takardar da aka baka ita aka bani. To me yasa zan yadda cewar ma ban iya ba? Wasu mu suna da tsoro su yadda ito kuma su zo suna ma shakkun kansu da gasken ma ba su iya ba saboda societal problem wani al'adar mu ne na kullun namiji yana place mace a karkashi a kasa ana kaita gefe irin ba ta cancanta ta zo society ba to sai kaga wasu suna dan gefe gefe amma in kai gefen nan dama neman dama ake atake ka
sai atake
yawa sai atake ka tuni ma za a manta da kai
a aji kuma fa
a aji wani aji
a koyarwa waje a cikin aji da dalibai yanzu zaki ga ana samun daliban da ba sa mai da hankali ko kuma zaki ga yawanci akwai wayoyi a hannunsu ya kuke karewa
muna kai mutakar mutuka wajen maintaining having class control matsalar da muke samu guda daya ce daliban sun wa ajin yawa to kin ga duk inda aka ce malami ya debi daya ɗan da ba zai iya ba to daman za a samu wannan matsalolin yanzu wanda yake gaba ya san kana kallon shi ai ba zai yi ba amma wanda yake can cikin baya fa
ba ta ganin sa
yawa ko ma kana ganin shi ba lalle ka ga me yake ba in ka hango shi in ma waya ka ganin kan ka zo kansa ya boye ta to kin ga wannan ba za ka iya ba muna dai mutukar kokarin mu ga mun yadda zamu yi amma saboda yaran sun yawa fa gaskiya wani abu baya yiwa
to a takaice a ƙarshe wacce irin shawara zaki ba mata musamman masu tasowa kan ilimi da kuma cimma muradan su na rayuwa
as mata su dage su yi karatu saboda ba mu da wata mafita da ta wuce mai karatun ki tsaya da kanki ki dogara da kanki zancen ki dogara wani zai miki ko wani zai yi zai baki jin dadi ko kwanciyar hankali duk bai taso ba ki zauna ki yi abin da ya dace mu duba abubuwa ba wai lokaci ne na discussing matsalolin rayuwa ba amma idan aka duba zaka ga cewa idan mace ta dage ta karatu abubuwa da yawa suna zo mata da sauki tunda tana samun nata na kanta kuma za ta yi yadda take so ta ce miki kuma wanda take so alhamdulillah
baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya